أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah madaukakin sarki da taimakon shi zan mu ci gaba cikin karatun littafin mu mai albarka sunan na al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala a yau ma dan saboda ba da fursa da damar wanda bai da littafin ya mallake shi duka darasin zan mu bisa kan abin da ya shafi al-Imam Abi Dawud da sunan da matsayin shi a ilimi da kuma da dama har da wani abu na littafin shi ana yau ma bazan mi hadisi mu mukaddima ce akan al-Imam Abi Dawud da littafin shi kenan ba dan komai saboda ba da fursa saboda yana da kyau a ce mutun za a fara darasin yana da littafi a hannun shi kenan mutun yayi kokarin a ce ya mallaki littafin sai darasi na gaba zan mu fara da hadisi kenan mun ba da dan fursa har darasi biyu duka akan mukaddima kawai dan mutun yayi kokari ya samu ya mallaki littafin ko alhamdulillah littattafaini wanda ba wani wannan gare su ba daidai gurgurdo ba wani tsada gare su ba in mai ɗaya ne kake so kamar irin wannan dukan shi jika biyar ne to littattafaini mutane suna littattafaini ɗarirra balle a ce littafi na jika biyar kenan mutum yayi kokarin a ce ya mallake shi in kuma baka da ma sai ka ara a wajen wani malami ko wajen wani wanda yake da kahin ka ce ka mallaki naka dama karatu ya gada haka eh abinda zan mu tashi yau shine a cikin mukaddima ta al-Imam Abi Dawud malaman al-Imam Abi Dawud suke cewa al-Imam Abi Dawud sharaka al-Bukhari fi shuyukhihi bar sharaka adada min shuyukhihi fi shuyukhihi yayi taranya da al-Imam al-Bukhari cikin malamai ma'ana al-Imam Abi Dawud yana da malaman da sun koya mishi kuma sun koya ma al-Imam al-Bukhari ma'ana sa'an shi ne wajen karatu haka nan kuma yayi taranya da wasu malaman ma da sun koya mishi sun koya mishi amma kuma sun koma sun karanci karatu wajen wasu malaman daban ibnu daqiqul eid Allah mashi rahama yake cewa Abu Dawud kana lahu hazun fi ulul isnad da ba'da bi Abdullah al-Bukhari al-Imam Abu Dawud yana da sanadi al-ali kamar yadda al-Imam al-Bukhari yake da al-ulul isnad barama yace yayi tarayya da al-Imam al-Bukhari da ashabu kutubu sita cikin marawaita da dama wanda ba tare da wasu da ba kuma wannan abin da ke nuna mu haka mun ga malamai guda tara wanda kutubu sita sun yi tarayya wajen marawaitan su kamar yadda yayi bayani a cikin sharhi ilma bi ahadith al-ahkam ibnu daqiqul eid yana da sharhin mu wannan umdatul ahkam wanda ake ce mishi al-ilma kamar yadda al-imam hafiz aba ali husain al-jayyani wanda ya rasu shekara ta 498 ma'ana 502 allafa kitabun mustaqillan yayi littafi guda wanda ya samu shi suna tasmiyatu shuyukh abi daud wanda ya ambaci manyan malaman al-Imam Abi Dawud wanda karatun hadisi wajen shi wajen 700 da wani abu adadin su anan ya ambaci nan shi ya ambaci wajen 451 ba daya na farko ciki dai malaman al-Imam Abi Dawud ana iya kasa su zuwa ga tabaka kamar yadda zai zo nan tabaka ta farko wanda su ne manyan malaman shi wanda farkon neman ilimin shi a wajen su ya fara neman ilimi tun yana farko daga cikin su akwai al-Imam Ibrahim ibn Musa al-Farra ar-Razi mai wanda ya rasu 220 da Hafs ibn Umar ad-Darir al-Basri da Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi wanda zan mu ga qalan bi mai riwayar Muwatta Malik marwayacin Muwatta Malik to al-Imam Abi Dawud dalibin shi ne kuma zan mu ga hadisi da dama wanda Abi Dawud ya rawaito su daga cikin wannan daga cikin sunan Abi Dawud asalin su daga Muwatta ne doko su ne saboda yayi karatu wajen marwayacin Muwatta kin shine al-Imam al-Qanabi sai Asim ibn Ali ibn Abi Asim da sauransu da makamantansu duka manyan malaman shi ne na tabuka ta farko tabuka ta biyu kuma malaman shi wanda suke da wanda ya yawaita rawaito hadisi daga wajensu a cikin sunan kin shi daga ciki akwai Musaddad ibn Musarrahat al-Basri wanda mun gan shi Bukhari yana yawan riwaya daga gare shi sai kuma Yahya ibn Mu'in al-Imam babban malamin hadisi Yahya ibn Mu'in wanda yake sananne ne a ilmin jarh wa ta'dil sai Ali ibn al-Madini wanda yake babban malami ne na al-Imam al-Bukhari kenan nan kun gani ga malamin da al-Imam al-Bukhari yayi karatu wajen shi kuma al-Imam Abu Dawud yayi karatu wajen shi ne Ali ibn al-Madini sai kuma Abu Bakar ibn Abi Shayba wanda shi kuma Muslim ya yawaita baka wuce safaha uku ko biyu ko hudu baka gaba Muslim al-Imam Muslim yace haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba dan uwan Usman ibn Abi Shayba da kuma dan uwan su guda wanda suke ya Abubakar ibn Abi Shaybari a takeice sahibul musannaf mai musannaf sai kuma Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanzali ibn Rahawiyya babban malamin hadisi kuma babban malamin fiqh sai kuma Qutaybah ibn Sa'id al-Baghlani shi ma babban malamin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana daga cikin manyan manyan malaman Abu Dawud wanda ya yawaita ruwaya daga gare su wanda kamar yadda na muku bayani akwai hadisi na al-Imam Abi Dawud ya huddo na Imam Ahmad da ya rawaito daga al-Imam Ahmad a cikin wannan littafin da zamu karanta hadisi 230 ba daya sai dabaka ta uku wanda kuma suna daga cikin daidai da dabakar shi sa'annin shi ne amma kuma malaman shi ne yayi karatu wajen su dan saboda malamai suna cewa ba zakka zamana malami ba sai ka zamana ka hada abun nan uku kai karatu wajen wanda ke sama da kai da wanda ke kasa da kai da ma wanda yake sa'an gane kene yake nuna cewa dan Allah kake yi in ba nunin cewa yi dan Allah ake baka koma wajen sa'anka ka rika dokan ilimi ko kuma wanda yake kasa da kai ne ka rika dokan hadisi wajen shi bayan kuma ka san kasa da kai yake wannan yake nuna mana yi dan Allah na magabatan mu Allah musu rahama wannan kuma suna da yawa ga sunan gurin su musaddad wanda yake sa'an shi ne Abdullah ibn Maslama al-Qanabi sa'an shi ne Musa ibn Isma'il al-Tabuzaki sa'an shi ne Usman ibn Abi Shayba sa'an shi ne kanan Abubakar ibn Abi Shayba sahibul musannaf al-Imam Ahmad ibn Salih al-Misri al-Imam Ahmad ba wancan babban ba wancan malamin shi ne ba sa'an shi bane nan kuma Ahmad ibn Salih al-Misri wannan malamin shi ne siqa ne dukkan su kuma ga sunan da martaba su ta wannan siqatun hafiz siqatun hafiz siqatun sabatun duka martaba su kenan dan bai ruwaya daga da'ifi Allah mashi rahama kuma wannan abin da yake nuna mana babban gurin makami na bahasi dukkanin gurin wanda su yi takharruji cikin ku wanda yake buƙatar yin bahasin takharruji a cikin hadisi ya tuntube ni a cikin wannan nukutar sunan al-Imam Abi Dawud kadai sai ayi dufa wajen nawa dufa ku ba kuje adadi an kadan ba da ku da dufa da zasu bayan ku dukkan ku anan ina zabo muku wannan bahasi na takharruji kyakkyawa wanda duk inda ka kai shi bahasi ne wanda an san kai masalan ala sabilil misal riwayat Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki fi sunan Abi Dawud marwiyat Musa ibn marwiyat fulan fi sunan Abi Dawud marwiyat fulan fi sunan Abi Dawud ka dauke ta kai takharijin ta kai bayanin martaba hadisan da ya kawo daga gare shi da sauransu duka bahasi ne kuma qayyim wanda da kai makamantan shi masu yawa wanda a cikin kwatankwacin su iri-irin su ina cikin yin na riwaya al-Imam Abi Dawud daga malamin shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal amma cikin as-Sunan a cikin as-Sunan ina gab da kare shi ma an na kare shi zan huddo shi mafa'idantu yace mafi manya-manyan malaman al-Imam Abi Dawud da suka yayi takhasusun hadisi wajen su manya-manyan malamai ne guda biyu al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in mizzi yake cewa Allah mushi rahama yake cewa wa anhu wa an Ahmad ibn Hanbal akhadha ilm al-hadis da ibn daga wajen ibn Ma'in da Ahmad ibn Hanbal su suka kawwana al-Imam Abi Dawud wajen su ya ilmantu da hadisi dana iya kara Ali ibn al-Madini wanda ya fa'idantu sosai daga gare shi da ma yana da su'alata wanda yake al-Imam al-Ajurri dalibin al-Imam Abi Dawud ne shi kuma yayi su'alat ga al-Imam Abi Dawud mun san cewa al-Imam Abi Dawud yayi su'alat ga Ahmad ibn Hanbal wanda tambayoyin da al-Imam Abu Dawud yamma Ahmad ibn Hanbal babban masdar ne a cikin ilmul jarh wa ta'dil ya tambaye shi wani dan wani ne martaba shi ya ga mishi wani dan wani ne matsala shi ya ga mishi Abu Dawud ya yamma Ahmad ibn Hanbal kamar yadda zamu gani cikin littattafan shi yace zahabi yake cewa kana Abu Dawud ma imamati fil hadis wa fununihi min kibaril fuqaha yace Abu Dawud duk da kasancewar shi shugaba ne a ilimin hadisi da fanni na hadisi yana daga cikin kuma manya-manyan malaman fiqh wanda littafin shi da zamu karanta shi ke nuni akan haka kuma wanda suka aihe shi cikin ilimi ganin darajar sa za a san cewa dole ne ya kasance da wannan girman sune su Ahmad ibn Hanbal duk malamin hadisi ya san wa ai Ahmad mu duba musnad hadisi 40 kuma cikin su duka babu maudu'i ko daya wa yana daga cikin ma abinda ake aibata ma al-Imam Ibn al-Jawzi cikin mawdu'at littafin shi ne da yayi al-mawdu'at hadisan ƙarya to ya samu dan kuskure wasu hadisi daga cikin sunan na musnad ya dauko yace na ƙarya ne wanda ba haka nan bane haka nan kuma wasu hadisi wanda suke da'ifai ma kadan ne a cikin musnad duk da yawan su kenan wannan yake nuna mana kogi ne a ilimin hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya yi ruwaya daga wannan malamin nashi na gaba sai daliban shi yace duk wanda ya kasance ya samu ilimi kamar irin na al-Imam Abi Dawud tabbas ne zai yi dalibai masu girma masu yawa masu albarka daga cikin manya-manyan malaman shi daliban shi yake so akwai al-Imam Tirmizi dalibi ne ga al-Imam Ahmad ibn Hanbal kuma hamma ya rawaito hadisi guda uku daga Tirmizi a cikin daga al-Imam Abu Dawud a cikin sunan kinshi zaka ga guri uku inda al-Imam Tirmizi yake cewa haddathana Abu Dawud as-Sijistani Sulaiman ibn al-Ash'as as-Sijistani hadisi guda uku hakanan kuma al-Imam yana da ra'ayuka ilmun rijal wanda ya kawo al-Imam Nasa'i dalibin shi ne shi yasa muka kaddamar da littafin al-Imam Abi Dawud kamar da zamu ga martaba shi akan sauran wannan littattafan kutubus sitta kana sa Bukhari Muslim na uku wajen kima a cikin littattafan hadisi cikin kutubus sitta al-Imam Sunan Abi Dawud yake biyo baya dan saboda shi ma babban malami ne wajen harda ana kaddama shi ma ga al-Imam Muslim Abu Bakar ibn Ahmad ibn Harun al-Khallal al-Hafiz dalibin shi ne al-Hafiz Abu Awana shi ma dalibin shi ne sahibul mustakhraj min al-mustakhraj ala sahihain babban malami ne kuma dalibi ne ga al-Imam Abi Dawud dan shi dalibi ne gare shi yana cikin manyan daliban shi ma Abu Bakar ibn Abi Dawud mai littafin al-Masahif ibn Abi Dunya mai wallafa na hadisi cike da an abu kadan zaka ga bai kai ka ba al-Imam Ibn Abi Dunya yana da littattafai na hadisi akan abu littattafan shi sun wuce a kirga Ibn Abi Dunya to ya kasance babban malami dalibi ne ga al-Imam Abi Dawud Abu Amri al-Lu'li dalibin shi ne da ma sauransu da dama na gaba sai mu'allafat na al-Imam Abi Dawud ma'ana rubuce-rubucen shi littattafan shi wannan fursa ce ɗan uwa dama ce da zan mu abin nan mu samu tunda darasi ne guda mu dan rage bayanai akan al-Imam Abi Dawud da littafin shi dan daga mun shi sai mu ya zama mun fara darasin littafin mun rarrage wasu abubuwa da dama yace bari ma abin da ke nuni akan al-Imam Abi Dawud girman shi da ilimin shi dalibin shi dalib malamin shi al-Imam Ahmad wanda manyan malamin shi ne suka kawwana shi a hadisi yayin ruwaya hadisi ɗaya daga gare shi al-Imam Ahmad ya rawaya yana da hadisi ɗaya wanda a wajen al-Imam Abi Dawud da babban dalibin shi ya amshe shi dan shi al-Hafiz Abu Bakar yake cewa babana ya bani labari yace wata ran na ce ma Abdullah dan Ahmad ibn Hanbal Abdullah Ahmad dan Hanbal nace mishi ka san wani hadisi daga Abu al-Ushara daga Darimi daga baban shi hadisin da yake cewa lauda anta fi fakhzi halaf ajza anka hadisin da yake bayani akan yanka yace qultu la ahmad yace a banji shi ba qultu sai yace abu dawud sai yace ma malamin shi ahmad yace haddathana muhammad ibn amr ar-razi haddathana abdurrahman ibn qais haddathana hammad ibn salma an abil usharai ad-darimi an abihi yace zikratul atira li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hasanaha an ambaci al-atira ga wajen annabi sai kyautata ta kala ahmad sai ahmad yace ma ahsanu mi an mafi kyan wannan hadisin yushbihu an yakuna sahihan wannan hadisin kusan sahihi ne dan yaji mazajin da suka rawaito shi yace ka annahu min kalamil arab kamar labari ne na mutanen kauye amma hadisi ne sai ahmad yake ce ma dan shi hatid dawa wal warqa dauko mun tawada da takarda fa katabahu an yurbuta mun shi yace ya rubuta shi cewa ga hadisin nan abu dawud ya ba mu shi summa shahidtuhu yawman yace sai wata ran nazo mu shi Abu Ja'far ibn Abi Samina yazo sai yace mishi Ahmad yace mishi ya Aba Ja'far Abu Ja'far indi inda Abi Dawud hadisin garibin faktubuhu anni fa amlaytuhu alayhi yace Abu Dawud ka shaida ya bani hadisi guda kuma na rubuce shi daga wajen shi kai ma kawo takarda ka rubuce shi daga gare ni kenan wake nuna mana ikhlasi da yi dan Allah babu wani abin da yake hana su cewa dalibin shi ne suka wani akwai malamin da zai taso yace ga wannan dalibina ne wannan mas'alar jama'a wajen dalibina wani na koye ta girman kai bibi zai yace wani tsat ya isa in huto cikin jama'a in ce shi ya koya mun kaza to duka wannan rishiyi dan Allah shi yake kawo wannan babban dalibin shi ne wanda shi ya kawwana shi a ilimin hadisi amma yana jin hadisi daga wajen shi da bai sani ba yace kawo takarda daga ga mu rubuta shi kuma ya rubuta gaban dan shi gaban almajirai sai mu'allafat duka wannan yi dan Allah shi yake hudda duka wannan abubuwan da cewa wani bai isa ko kuma ni na hikarhin in karanci kaza da makamantan su rubuce-rubucen al-Imam Abu Dawud mu sani cewa al-Imam Abu Dawud yana da rubuce-rubuce masu yawa a cikin ilimin hadisi da ilmun rijal da fiqh da aqida da tafsiri wasu sun bace wasu sun yi zo mana wasu daga cikin wanda muka samu daga ciki akwai littafin shi as-sunan wanda wannan zan mu karanta sai kuma al-marasil wanda shi ma yana tare da as-sunan kin ana gama shi hadisi marasil wanda ya ambaci hadisi 537 mursal wanda mursal ne yana daga cikin marji a cikin wannan hadisi marasil sai masailul imam ahmad yana da littafi da shi ya wallafa shi yace mishi suna masailul imam ahmad littafi ne a cikin fiqhu kuma akan abwabul fiqh kitabu tahara kitabu salah kitabu zakah haka al-imamu Abu Dawud yayi shi sai kuma su'alatu Abi Dawud tambayoyi da al-imamu Abi Dawud yayi ma Ahmad ibn Hanbal cikin ilmun rijal sai kuma arwat min al-ikhwa wal akhwat wanda ikhwa wal akhwat yayi rubutu akan su su'alatu al-ajurri wanda dalibin shi ne ya mishi tambayoyi akan al-jarh wa ta'dil sai kuma az-zuhd shi ma na al-imamu Ahmad ne kuma yana da sai littattafai wanda yana da su amma sun bace babu su daga ciki akwai littattafan shi batattu akwai an-nasikh wal mansukh cikin alqur'ani tafsiri kenan ka ga nan ma majalin shi ne ar-raddu ala ahli al-qadar littafin shi ne wanda ya bace babu shi al-ba'su wan nushur wanda wannan yayi kuskure marubucin nan ya sayo shi cikin batattu amma akwai shi dalailun nubuwa na shi ne kamar da Baihaqi yake da dalailun nubuwa shi ma haka yake da dalailun nubuwa sai ta tafarrud fi din wanda tafarrud a cikin ilimin hadisi babban ilimi ne wanda mizzi yake cewa ma tafarrada bihi ahlul amsar min as-sunan Abu Dawud cewa hazal hadisi tafarrada bihi ahli Misr hadisan daban da wajen ƴan Masar ba a samu shi wajen kowa da hadisan daban da wajen ƴan Madina da ƴan Makka da duka kowane gari ya bi afrad nasi tafarrud ya sai ya bi su yayi littahi akan su amma ya bace ba a samu shi yana da musnad Malik babban musnad na Malik kuma shi ma babu shi sai fadailul ansar da at-taharatul kabir da fadailu Ramadan manasikul hajjil kabir al-qada'ul kabir al-iman qawlun wa amal a alamun nubuwa duka littattafan shi ne wanda sun bace sai al-mubtada wanda kuma ya fara shi ne tun daga aihuwar Musa alayhi salatu wassalam har zuwa wannan bisa kan tarihi ne tun daga aihuwar Musa har zuwa halakar Fir'auna da labaran mutanen Bani Isra'il da suran har zuwa sirran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna mana Abu Dawud a shakun dum ne a ilimi ba karamin malami bane kowanne fanni yana da bayani sai kuma matsayin shi na ilimi Abu Dawud rahimahullahu ta'ala yana daga cikin manya-manyan malamai wanda sun yi huce cikin fage mai yawa na ilimin hadisi da naqalkin shi da ilalkin shi da sanin ilalkin shi da cikin fiqhu dukkan su gabaki daya yana da wannan daraja a cikin wannan abubuwa wannan ilimi gabaki daya abubuwan kuma da suka sa dan ya tashi cikin gidan ilimi kuma usra ta ilimi tun yana yaron shi ya tashi yana neman ilimi abinda yake mana nuni akan ilimin shi al-muqissa shi tare da sarkin can al-muwaffaq da yake cewa zanji wata kasa wani gari ne daga cikin gariruwan basara sarkin garin yake ce mushi Abu Dawud garin mu ya riga ya rushe wancan zamanin ilimi yana da kima ilimi yana da daraja lokacin ne mawallafi idan yayi rubutu sarakai dan saboda sanin kima ilimi da darajar shi zai su sa a auna shi a bashi fatankwacin girman shi a zinari in littafin ka yayi kilo 10 na zinari za a baka ba dan kuma in aka ba malaman dake malaman Allah ne sai amsa ce ba dan saidawa muka yi ba sai amsa su tayatar da wannan dukiya a tafarkin Allah a cikin neman ilimi to wannan sarkin na zanji dan saboda sarakai ne da suka san kiman ilimi da addini yace muna neman Abu Dawud ka taso ka komo zanji garin mu daga cikin garin Basra dan saboda garin ya haskaka ba dan komai ba wannan yake nuna mana cewa gari guda jaha guda yanki guda a ce zai haskaka da shi yake nuni akan cewa babban malami ne ko wancan lokacin an yi shaida akan shi Khattabi yake cewa daga Jabir yake cewa Khadimu Abu Dawud yake cewa na kasance a Baghdad sai muka yi sallar magruba sai aka kwankwasa koha wacce kissar da muka fada ta sarkin can da yake cewa a sanya ma diyan shi karatu wanda Abu Dawud ya ce wannan kuma ba ta samu ba komawa Baghdad da kuma da sauran su duka dai tambayoyi da ya mishi wanda can mun karance su a baya yace a cikin wannan akwai dalili a cikin tahiyar shi basara dalili ne da yake nuna cewa Abu Dawud ya kai kololuwa wajen ilimi da shahara ta yadda har zai zama gari guda daga cikin da ya rushe aka yi yake aka rusa shi yake daliban ilimi da malamai sun watsai sun bar shi ake kiran Abu Dawud ya can dan saboda garin ya rayu da shi kenan wannan yake nuna kilman kimar shi abubuwan da suke nuna as-sama'u wal hifz war riwaya abinda ke nuna ilimin Abu Dawud da sauraron hadisi da har da ce su kuma da riwaya Imam Abu Dawud yake cewa na rawaita daga hadisan Annabi alayhi salatu wasallam abinda na rubuta hadisi 500 wanda daga cikin su na tace wannan hadisin as-sunan kin wanda bai wuce hadisi 4000 ba da wani yan kai kenan hadisi rabin miliyan wanda wannan yake nuna mana hadisi tako yana nan hadisi tako wace hanya dan an ce hadisi ɗaya yana zawwa da hanya guda 2 ko 3 ko 4 to a wajen malaman hadisi huda ake daukan shi yasa ba za a yi mamakin har da ce wannan yawan hadisan ba an wasafta imamu Abu Dawud cewa a wajen muzakara yake zubo hadisi 100 ba tare da wannan ba muzakara wanda kawai da kai da abokinka ku rika muzakara abu ne wanda yake akwai tasahulanci a ciki ba an zamana da niyyar ba da karatun ba amma a wannan kin malamu Abu Dawud hadisi 100 yake zubowa a zama daya nace idan muka nura wannan yake nuna mana kima da daraja ta al-Imam Abu Dawud na gaba sai al-jarh wa ta'dil mafi ilimin mai wahala shine ilimin jarh wa ta'dil yana daga cikin babu wanda ke siffantuwa ya fada cikin shi sai wanda yake da ruwa sanin marawaita duka kuma ya musu sani na hakika to al-Imam Abu Dawud yana daga cikin manya-manyan malamai wanda suke bayani akan ilimin jarh wa ta'dil rauna na marawaita da kuma adaltar da su adaltar da su yana daga cikin ma al-mutawassitun wanda in ya adaltar da wuya kake ga akasin haka in ya raunana da wuya kake ga akasin haka sabanin su hakim da su Yahya ibn Ma'in wanda su kuma tsanini ya wuce iyaka da kuma ƴan ƙasa su Ibn Khuzaimah da su Ibn Hibban da kuma sauki ya wuce iyaka suna cewa sahihi a samu akasin haka Allah musu rahama Al-Imam Abu Dawud yana cikin wannan sai ilmu ilalul hadis wanda ilimin da muka yi ta bayani cewa babu ilimin da yahi ilimin ilalul hadis wahala wanda muka dauka muka yi misalin shi to Al-Imam Abu Dawud yana cikin wanda suka yi suna da wannan kima a cikin wannan ilimi manya ne a cikin wannan ilimi shi yasa Al-Imam Abu Dawud yake cewa allazina akhrajus sahiha malami suke cewa wanda suka hudda hadisi sahihi suka bambance mai illa da tabbatacce da kuskure daga daidai mutum hudu ne Bukhari Muslim Abu Dawud da Nisa'i ma'ana tsakanin ashabul kutubus sitta shi yasa Ahmad ibn Yasin al-Harwi yake cewa ɗaya ne daga cikin hafizan musulunci da kuma sanin ilimin ilalul hadis sai kuma fiqhul hadis sanin abinda hadisi yake nihi ba karamin abu bane sai te kana dauke da hadisi ka har da ce shi baka san me yake nihi ba to al-Imam Abu Dawud yana da ilimi na karshe da fahimta ta karshe wajen sanin ya kai ma ana kwatanta shi sa'a ne na al-Imam al-Bukhari wajen fiqhul hadis kamar yadda muke fada fiqhul Bukhari fi tarajimihi cikin littafin shi na abun nan sai mu ga ce mun tafadi da darasin sahih al-Bukhari cewa fahimtar me yasa Bukhari ya kawo wannan hadisin da wannan istinbadi ne mai zaman kanshi to al-Imam Abu Dawud ma Allah mushi rahama duk da shi tarajim din shi sahala ne duk wanda ya karanta yana gane kuma yayi wannan dan saboda ahadisul ahkam ne manhaji ba wai manhaji bai karantar da kai ilimin hadisi shi yasa abun yake zamana sahal ahadisul ahkam yake zo kawai a karanta to sai zamana Abu Dawud yana sa'a ne ga al-Imam al-Bukhari cikin wannan wanda ayyima Ibn Taymiyyah yake cewa an tambaye shi Allah mushi rahama wai Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suna daga cikin mujtahidai a cikin ilimin fiqh wanda ba su kalla da kowa sai ya bada amsa ya ce amma Bukhari da Abu Dawud manyan limamai ne a cikin fiqh ba su kalla da kowa cikin ijtihadi kamar yadda a cikin sunan kin shi da sai mu ga cewa an nasaba sunan kin shi ga cewa mazhabin Hanabila dan saboda babban dalibin malamin shi shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal to amma da ke ya kai martaba ta ijtihadi bai kalla da kowa a cikin sunan kin shi littahi ne mai zaman kanshi ijtihadat ne nashi na karan kanshi bayyana nasaba cewa a ce mazhabin ko mazhaban Shafi'iyya ko Hanbali duk da sun rigaye shi amma yadda suke da ijtihadi a cikin fiqh malaman mazhab shi ma haka yake da ijtihadi cikin fiqh ba buƙatar ya kalla da wani a ciki duk da malaman shi ne yawaicin su amma abin da yake mana nuni akan himmar shi da fiqh abinda dalibin shi Ibn Dasa ya rawaito yace naji Abu Dawud yana cewa na rawaito hadisi daga Annabi hadisi 2500 wanda sunan kinnan na tato shi ne a cikin wannan hadisi 2500 din wannan me yake nuna kuma sai yace wannan 4000 din hadisi 4800 ga baki daya yana nihin hadisin littafin ya hai haka amma yana nihin kwatankwacin haka sai ya ambata cewa amma kuma dukkan shi abinda yake cikin wannan littafi na inji Abu Dawud hadisi 4 sun ishi mutun rayuwar addinin shi daga ciki wanne ne al-amal bin niyya min husn al-islam wa tarku huma la ya'ni la yakunu al-mar'u mu'mina hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustashabihat yace wannan guda hudun sun wadatar mun muni a cikin addinin shi in ya nemi wasu ma haidai sharhin wa'annan amma ba ya zamana ba abun nan me yake nuna mana talkhisin ilimi ba karamin ba sai ba malami karami bai ke iya talkhisin ilimi balle ma hadisan annabi maganganun annabi a ce hadisi 500 kai talkhisin sa a cikin hadisi 4800 ba sai ba karamin fahimta ba take sa wannan sanin cewa wannan hadisan guda 20 dukkan su ka in kawo su wannan ɗayan ya wadatar ya biya buƙatar su kuma babin fiqh ba babe na wa'azi ba wannan mutun zai san kimar al-Imam Abu Dawud da sanin waye shi a cikin ilimin hadisi. Shi yasa kuma abin da yake dan uwan shi al-Imam An-Nasa'i ma ya kwata yayi irin wannan dalibin shi ma'ana dalibin shi ne kuma dan uwan shi ne cikin jerin kutubu sitta. Al-Imam An-Nasa'i al-Mujtaba min as-Sunan sunan kin shi wanda muka hisani da an ce rawahu An-Nasa'i shi ake nihi to yayi talkhisin al-Kubra ne al-Kubra as-Sunan al-Kubra nashi shi ne yayi talkhisi a cikin wannan dan kadan yi kuma in ka karanta wannan ya wadatar da kai gami da wancan eh dai malami zai karanta wancan dan sanin hanyoyin da yawan durukin hadisin malaman hadisai busu wadatuwa da mujtaba haka nan malaman hadisai busu wadatuwa da talhisin me yasa saboda su duruk suke nema amma malamin fiqh yana zawa wannan ya wadatar mishi dan shi hujja da dalili kawai ke nema kenan kuma duka wannan gabaki ɗayan su yace talhisin su ne wannan hadisan guda hudu wannan yake cewa inna Allah la yaqbalu inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib shi ma yana ciki a wata ruwaya wannan zancen na al-Imam Abu Dawud yake nuna mana ya kai kololuwa karshe wajen sanin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa abin da yake faɗa a cikin littafin shi Allah mushi rahama yake cewa da wani ya wallafa wannan littafin nawa a sunan kamar yadda zan muga a risala shiga ta nan yace da sai in yaba shi yabo wanda ya wuce haka amma yace da ke ni na wallafa shi zan takaita muku haka yana ga yama yan Makka Allah mushi rahama nan zan mu takaita dangance da bayanin abin da ya shahi kima shi da darajar shi yan uwa abin da zai nuna mana cewa ikhlasi da yi dan Allah shi yake dawamar da abu wannan wannan littafin wannan kun ga warkaci ko safaha daya to littafi ne wanda yana da cikin manya-manyan masadir a fannin shi warka ɗaya ce baiti 44 na al-Imam Qudurb amma babban littafi ne a lugha wanda ina da niyyar in Allah ba mu lokaci mu karanta shi musallas na al-Imam Qudurb ya kasance yana karantar da mu lugha ta larabci wasu kalmomi masu kama da juna kawai wasali ne yake bambanta shi yasa aka kira shi musallas kalma ɗaya ce a cikin larabci amma kuma wasali yake sa ta dau ma'ana uku akan shi wannan kalmomin cikin larabci duka ya tattare zai yi su a wannan littafin wanda sharhin shi ya kai wajen safaha 180 ina da sharhin shi wanda ya kai safaha 88 kuma yana da shuruhat da dama wannan da muke gani babban ilimi ne a cikin shi littafi ne guda mai zaman kanshi gashi warka daya kuma dake an yi dan Allah ikhlasi shi yake dawamar da abun yake da fa'ida yadda a cikin fannin shi ana yana cikin manyan masadir misali zan ba mu nan a ciki yake bayan yayi wannan yake cewa al-gamru ma angur al-ma'u al yake cewa tahiyatul mar'i salam wasmul hijarati salam wal irqu fil kaffi salam rawahu fi lafz an-nabi amma al-hadithu fal kalam wal jurhu fil mar'il kalam wal mawdu'u silbul kalam lil yubs wat tasallubi al-harratul hijara wal hirratul harara wal hurratul mukhtara min muhassanatil arabi al-halm saqabun fil adim wal hilm min khulqil karim wal hulm fil nawm an-na'im bis sirqi aw bil kadhibi duka wannan abaiti dai sai wadi kalmomin kuma har da misali akan su yake cewa tahiyatul mar'i gaisuwa ita ake cewa assalam yace wasu mul hijaratu salam kuma sunan dutse ne assalam kenan bi kasr sin yace wal arqu fil kaffi salam kuma jijiyar hannu ce ake cewa salam akwai ta jijiya nan tsakiyar hannu sai an yi rufa ita ake cewa assalam yace karin tawdihi yace rawahu fi lafzin nabi wannan na karshen an rawaito shi ma a hadisin annabi kuma haka ne masu shari'a su ce maka ga hadisin kuma ga inda yake yace ammal hadisu fal kalam amma zance na magana shi ake cewa al kalam wal jurhu fil mal'il kalam rauni a cikin mutun shi ake cewa al kalam ma min imrin yakalamu fi sabilillahi illa jaa wa kalmuhu yadmi a cikin bukhari mun ganshi yace wa mawdu'u silbul kalam guri mai hako mai tauri shi ake cewa al kalam yace lil yubsu wat tasallubi dan saboda bushewa da sandariya a ce mishi haka yace al harratul hijara al harra shine dutse annabi sallallahu alaihi wasallam bayana harrataiha harrataiha al-hijaratu sudu allati bayna al-makkati wal-madina manyan duwatsu hararu shi ake cewa al-harra kamar yadda wannan sahabin da yazo yayi aikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi kafara annabi yake cewa kaje ka ciyatar da wanda suka yi ka buka yake cewa ma bayna harrataiha ahlu baitin afqaru ilayhi minni kenan harra shine dutse ne yace wal hirratul harara al-hirra kuma shine zahir rana yace wal hurratul mukhtara in an ce hurra kuma ita ce zababban mace daga cikin mutane mana diya ba baiwa ba alhal musaqabun fil adim wal hilmu min khulqil karim wal hurmu fil nawmin na'im bi sirqi aw bil kazbi alhalmu in an ce alhalmu da wannan fata da fata kuma yayi wani daban yayi wani littafin nan ai kawai wasu harafi na harko yake mana sabanin wasalin shi alhalmu lamun kin yana da darmi a gaba ma darmi gare shi to kuma yayi wanda lamun kin shi kuma ya sauya in lamun kin ya sauya shi kuma me za a samu shi ma yayi wani littafi daban akan shi yace alhalmu wannan tsaga ce a cikin fata idan an samu tsaga cikin fata a kira ta da alhal walhilmu min khulqil karim jimli kuma an yulm sanan alhilm sanan nan abu ne dabi'a ce ta mutanen kirki yace walhulmu fin nawm na yulm kuma shine mahalki mahalki yace yana zama ƙarya yana zama gaskiya wa shiddatul harris saham walin nibalu kul saham walid diyaus shamsu suham fi mashriqin aw magharibi duka kowanne kuma ya dauka ida duka wannan abubuwan uku ba wanda zai wuce baiti daya kowanne zai hade shi akan baiti daya yace tsananin zahi shi ake ce ma as-saham da ha babba walin nibali in kuma kibiya ce ka ce mata as-saham da wasali kasa kenan walid diyau shamsu suham zahin rana in yayi tsanani kuma amawa sun wasali rufa suham to haka yi shi har zuwa karshe baiti 40 babu kamar shi a cikin baban shi duka wanda ina kawo su dan saboda shaja amu akan sanin cewa magaba